Hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Plateau ta ayyana ranar 10 ga watan gobe, wato October, don gudanar da zaben ƙananan hukumomi a jihar. Shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Plateau, Mr. Fabian Ntung, yace za a gudanar da zaben ne a ƙananan hukumomi 13, yayin da yace sauran ƙananan hukumomi 4 dake jihar an dakatar da zaben saboda matsalolin tsaro.
We had to suspend the exercise due to security demands.
Ƙananan hukumomin da ba za a gudanar da zaben ba sun hada da Barikin Ladi, Jasta Arewa, Jasta Kudu da Riyom, waɗanda dukansu a shiyar Plateau ta Arewa suke.
But as soon as we get clearance, we will appropriately fix a date and conduct the elections in those 4 local government areas.
Shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Plateau kenan, Mr. Fabian Ntung, ke cewa da zarar sun samu amincewar hukumomin tsaro za su shirya gudanar da zaɓe a ƙananan hukumomin. Kan haka na tambayi wani ɗan siyasa a cikin garin Jos ta Arewa ko yaya suke kallon batun dakatar da zaɓe a wasu ƙananan hukumomin.
Sunana Alhaji Jamilu Baba. Shirya ƙananan hukumomi guda 4 wani abu ne wanda ni zan yarda da shi gwamna a nan, sabila da idan kin lura wannan ƙananan hukumomin a nan ne aka fi samun wannan tashin-tashina. Duk da cewa ƙaramar hukumar Jos ba a samun yanzu tashin hankali a ciki, Jos ta Arewa, dalili sabila da an samu zaman lafiya a ƙaramar hukumar Jos ta Arewa. Amma babban matsalar shi ne akwai waɗanda suke so su yi amfani da wannan damar don su kawo tashin hankali a cikin ƙaramar hukumar Jos ta Arewa. Gwamnati tana da wannan masaniyar, jami'an tsaro suna da wannan masaniyar, ya zamanto wajibi ita gwamnati ta tsaya ta haɗa ƙarfinta da ƙarfi a bacin an yi wancan zaɓe a wannan ƙananan hukumomin, to a dawo a raja'a a wa'annan ƙananan hukumomi. Kuma idan an yi haka za a yi zaɓe mai kyau kuma za a samu zaman lafiya, because shi ne girma gwamna ya yi alkawari zai yi zaɓe a ƙananan hukumomi guda 17 ba tare da ya cire kowace ƙaramar hukuma ba.
Shi ko wani shugaban al'umma daga yankin Plateau ta Arewa ya ce haƙƙin gwamnati ne ta samar da tsaro don ba jama'a damar zaɓen shugaban da suke so.
Sunana Da Chalom Daliyar Jambol. Abinda na ga na fahimci gwamnati na yi shi ne akwai insecurity. Tambayan shi ne har yaushe ne wannan abin zai ci gaba? Da Jos North ne kadai aka ce ba za a yi ba saboda rashin zaman lafiya. Kamar ana so ne a sa takunkumi ne a wuyanmu an rasa yadda za a yi shi. Domin mun fahimci take-taken gwamnati suna so su nuna kamar rashin zaman lafiyar nan tsakanin Birni da wasu ba gaskiya ba ne. So kar gwamnati ta mana wannan walawala, mun gane kawai failure ne na samun ma mutane da zaman lafiya, ta tashi ta fuskanci wannan abun da gaskiya, sai kuma gaskiya.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.